yayin da musulmai a fadin duniya ke ci gaba da gudanar da azumi a cikin watan Ramadana kuma lokaci ne da malamai suke karfafa gwiwar masu karfi domin taimakawa marasa karfi na zazzaga domin jin yadda wasu da suka samu tallafi a cikin watan ke fada
sunana Atiba Jallo Suleiman gaskiya shekaran ga inda mutane ke taimakawa jama'a wallahi kaman ba mu jan cikin lokacin da aka ce gana yayi karfi ba Ramadan dai al'ummar musulmai da bamu da yawan ga jama'a na taimakawa gane dai wallahi mun gode masha Allah
ni ne Barkisu Suleiman mun gode ma Allah shekaran ga Allah ya muna mutane sun tallafa muna sun muna kyauta an bamu kayan Ramadan to Allah sa albarka
sunana Faisal Kulmila cikin ikon Allah cikin yardan Ubangiji dai gaskiya mun samu tallafi sosai gaskiya akwai musulmai da dama a kasar Ghana kusan ma mu ce ma yanzu muna gogawa da arnan Ghana yasa ya bari gaskiya azumi dai wallahi masha Allah mun samu tallafi sosai na azumi
Alhaji Ahmad Abubakar Jordan sarkin sisawan kasar Ghana a kowace shekara yana shirye bude baki wa jama'a a cikin watan ga yadda tattaunawar mu ya kasance da shi shin menene manufar gani yadda kake tara jama'a domin bude baki a cikin watan Ramadana
eh manufar ne shine kamar yanda muka sani sadaka ne in shekara ya kewayo ya kamata akwai wanda muke tare da su yaran da ke karkashin mu dai mu asasa wani abin da ya zama kaman iftar mu ma mu ta samu amfani na wannan wata dalilin da muke yin wannan abu kenan
da ka fara ya jima
da na fara wurin shekara uku ke ga maybe mu ya mu ce a dai kamar nawa muke kashe amma ba mu yi mu sani a whole month nan nawa
muke dai ya akalla ya kai nawa
wani rana yana ya shiga thousand wani rana yana zuwa less wani rana yana zuwa upwards
so kwatankwacin dollar amurka nawa
wurin $150 eh to ni shawaran na zan ba iri na ni dai akwai irin mu dai wanda zamu yi muna yi na zauna na duba ana gayyatar mu akwai yan waye mun da ke asasa irin wannan zama muke zuwa amma shi ka duba kai kafta akwai wanda ka bari gida da suke ne taimako irin akan da ya kamata a yi musu to kan wannan na duba na ce a su yi hankuri su ban neman ta zauna gida ina asasa iftar saboda wanda kuma ke around da su samu su ma albarkan wannan iftar da muke yin su ma
Ramadana wata ne da ake ci gaba da karfafa gwiwar al'ummar musulmai musamman masu karfi su ci gaba da tallafawa marasa karfi Hawa Abdulkarim Yanfani ya sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana